This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki cikin shirinmu na safiyar yau, Juma'a, babbar rana 21 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
Hawwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi watsi da sunan kasar China a hukumance cikin wasu sauye-sauyen da ta yi akan bayanan kasar a adireshin ta na yanar gizo. Jami'an tarayyar Turai sun gana da takwarorinsu na Amurka don warware barazanar takaddamar kasuwanci. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa asarar tattalin arzikin da Siriya ta yi a sanadiyar yakin kasar ya kai dala biliyan 800.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji cewa jakadan Amurka a Najeriya Richard News Jr. ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID take yi na tallafawa ƙungiyar Boko Haram a Najeriya.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram.
Za kuma ku ji yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida ya ce shakka babu. Hakika marigayi Moshood Abiola ne ya lashe zaben watan Yuli na shekarar 1993 wanda gwamnatin sa ta soke a wancan lokaci.
Na da walakin duk abinda gwamnati na ta gudanar da wuce zaben 1993.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahotannin, amma da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An yi waje da jamhuriyar kasar China. An shigar da kasar China. Wannan yana daga cikin sauye-sauye masu mahimmanci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a shafinta na yanar gizo akan bayanan kasar China, wanda ta yi watsi da sunan kasar a hukumance, wato Jamhuriyar Al'ummar China, a madadin China kawai. Gwamnatin tsohon shugaba Joe Biden ta yi ta ayyana gwamnatin Beijing da PRC a takaice, tun bayan da tsohon shugaban Amurka Richard Nixon ya kulla alaka da Beijing da ya kawo ƙarshen amincewa da gwamnatin Taipei, wanda a hukumance aka santa da Jamhuriyar China. Amurka ta ci gaba da mu'amalar diplomasiya da gwamnatin kwamisancin da ke cikin ainihin ƙasar, yayin da dangantakarta da Taiwan ta sauya daga ta hukumance zuwa ta aminiya. Daraktan cibiyar Global Taiwan Institute Russell Haisiao ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya kamata Taipei ta maji daɗi cewa sauya sunan China daga PRC zuwa China kawai ba wai yana nufin sauyin doka bane ga Amurka. Gaskiyar lamarin ita ce har yanzu Amurka tana mutunta wannan dokar ta One China. Sannan dangantakar ta diplomasiya tsakaninta da Beijing na nan daram. Kana dangantaka mai ƙarfi ba a hukumance ba da Taipei. Wani babban jami'in tarayyar Turai da ke neman kunna wata takaddamar kasuwanci ya jaddada mahimmancin mutuntuba mai ma'ana da adalci a kasuwanci yayin wata ganawar sa'o'i hudu da jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba. Shugaba Donald Trump ya jefa haɗin gwiwar shekaru aru-aru tsakanin Amurka da Turai cikin rudani, bayan da ya sha alwashin laftawa kayayyakin Turai da ake shigo da su Amurka haraji, wanda ya ce zai sa kwatankwacin harajin da Turai ta laftawa kayayyakin Amurka. Tsarin Trump na adalcin haraji zai kuma kunshi harajin da ake biya akan kayan da ake saye, wanda yayi kama da harajin da ake biya idan an sayi kaya a Turai, wanda ka iya sa farashin kayayyakin da ake shigo da su haura. Sannan ka iya kunna wata takaddamar kasuwanci mai girma idan ita ma Turai ta dau matakan sanya harajin gayya. Shirin raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wani sabon rahoto da ya fitar jiya Alhamis cewa za a yi akalla shekaru 50 kafin tattalin arzikin Syria ya sake komawa yadda yake gabanin yaki. Sannan idan ci gabanta na yanzu ya ci gaba da tafiyar hawainiya ta yu ta kwashe shekaru 50 kafin ta farfado. Aldardi wanda ya yi ma manema labarai bayani ta yanar gizo daga Nairobi ya ce yawan mutanen da aka samu sama da ƴan Syria 600 da suka mutu a yakin da kuma wasu 113 da yaki ya tilasta musu barin kasar da basu san makomar su ba da kuma asarar kadarori wanda karyewar darajar kudin kasar karewar kudaden ajiyar su a kasashen waje yawaitar rashin aikin yi da kuma kasancewar kaso 90 na al'ummar kasar sun fada talauci ya dada muna da lamarin da yasa saki farfadowar tattalin arzikin kasar ya kasance mai kamar da wuya. Rahoton ya nuna cewa shekarar da ta gabaci fara yakin yawan kudaden shigar kasar ta Syria ya kai dala biliyan 62 a duk shekara. Sannan yawan girman tattalin arzikin kasar ya karu da kaso 5 cikin shekaru 5. A halin yanzu kasar tana samun dala biliyan 29 a duk shekara, wanda ya gaza rabin kudaden da take samu a duk shekara a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kada Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran, amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu birnin Abuja a Najeriya, inda wakiliyar mu da ke can Madina Dauda ta shaida mana furucin da jakadan Amurka a Najeriya Richard Nils Junior yayi, inda yace babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar nan ta raye kasashe ta Amurka wato USAID ta yi na tallafawa kungiyar Boko Haram.
Jakada Richard Nils ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so. Mills ya ce an ayyana Boko Haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje tun a shekara 2013, saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaka da su.
There's now a friend of Nigeria that has been stronger and its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Anan Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka karfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa, kuma tabbas da a ce sun taba samun shaidar da aka gabatar wa Amurka cewa ana karkatar da kudaden hukumar zuwa Boko Haram nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, inji Jakada Mills. To sai dai duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, majalisar wakilai ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai bincike kan wannan batun, kamar yadda dan majalisar wakilai daga Yamal Tudeba ta jihar Gombe Inuwa Garba ya sheda mani.
Da kungiyoyi irin NGO da suke kasar nan da abubuwan da suke gudanarwa, wanda abun shi kansa abun ayi tambaya ne domin irin biliyoyin da yake shigowa kasar nan daga 2022 zuwa 2024, wannan kungiya ta USAID ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan 2 na dala da miliyan 700 Najeriya. Amma halin da ake ciki a yanzu a wasu guraren da aka ce an shigo da kuɗin da taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira, wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu, yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu, wasu suna zaune da nake miki magana na wasu basu kariya ba, ba abinci, ba gurin kwana, ba makaranta, ba ruwan sha, ba hanya, ba hope. So don haka wannan zamu bi kamar yadda na kawo kuduri kuma mu ga ina aka kwana. Na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro, musamman harkar Boko Haram wanda ta yi kaca-kaca da arewa maso gabacin Najeriya, yanzu ta canja salo ta koma arewa ta yamma. Gashi da yanzu abinda ake magana ke kin sani, kowa ya sani cewa idan ka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da Niger, babu magana zaman lafiya kam, sai dai kale abun ya canja salo. Duk kasar da bata da tsaro to bata da tattalin arziki, bata da ingantaccen ilimi, bata da ingantaccen harkar noma. So da zaran wannan abubuwa ba sa nan to fa dukkan wata masifa Allah sauke ana tare da ita.
Jakada Richard Mills ya ce burin kasar Amurka shine karfafa dangantaka tsakaninta da kasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa domin ganin an samu ci gaba mai dorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Yan sandan Isra'ila sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a cikin motocin safa a tsakiyar Isra'ila a jiya Alhamis a wani lamari da suka ce yayi kama da harin mayaka. Ba a samu labarin wani da yayi rauni ba. Jami'an yan sanda sun garzaya wurin fashewar a Batyam, wani birni dake kusa da Tel Aviv, sannan sun bincika don gano waɗanda ake zargi. Yan sanda sun ce sashen yan sanda mai kula da al'amuran bama-bamai na kokarin gano ko akwai wasu abun fashewar da aka dasa. Kakakin yan sanda Asi Aharuni ya shedawa kafar labaran talabijin na Channel 13 cewa sun gano wasu abu masu fashewa a wasu motocin safa guda biyu. Ya kuma buƙaci al'umma su kasance a fadake sannan su kai wa hukumomi rahoton duk wani abu da suke zargi. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi watsi da cece-kucen da ake yi ta ruguje wasu mukaman sarautun gargajiya da wasu kafafen yada labarai da kuma dandalin sada zumunta suke ta yadawa. Ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka a Adamawa Lado Salisu Garba ya aiko mana.
I call on all districts concerned to transfer their loyal rights and privileges to the new emirates and chiefdoms. Hence, traditional titles acquired from their old emirates and chiefdoms are hereby dropped.
Gwamnan yayi wannan jawabi ne a filin taron mika sandan girma dake karamar hukumar Madagali wanda ke zama daya daga cikin masarautun da ya kirkira guda bakwai a jihar Adamawa. Batun da ya zanyo cece kuce da yamaridi a kafafan sada zumunta kan cewar aiko gwamna Ahmadu Umar Fintiri ya tunkuɗe dukkanin masu mukamin gargajiya a jihar. Lamarin da ya sanya ƴan jihar Adamawa bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan batu, inda wasu ke ganin cewar lalle gwamna Ahmadu Umar Fintiri ya cire manyan mukamin gargajiya da suka hada da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Mr. Boni Haruna da dai ire-iren su. Alhaji Sani Abdulrahman na ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmaya a jihar Adamawa wanda ko yake da wannan ra'ayi na kan cewa
ina fahimci abin da ya faɗa yace duk wani title holders ma'ana duk masu rike da title ma'ana suna na sarauta ya rusa su. In ka dauko inda aka ba da misali har shi kansa tsakanin Mudi Boni Wazirin Adamawa, Turakin Adamawa da sauransu duk ya rusa, sai dai in su Sulami da suna so su sake turawa saboda sake tabbatarwa shi kuma sai ya yarda ya sa hannu. Kaga duka ba neman zaman lafiya bane, nema ne na husuma.
Shi kuwa da Tamadi Abba wanda ke zama malami a jami'ar Maudibu Adama a nan jihar Adamawa ko mai karantarwa a tsangayar tarihi a wannan jami'ar, sannan yana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum, shi ma ya bayyana nashi ra'ayi dangane da wannan batu.
Yana jawo wayannan sabbin masarautu da ya kirkiro cewa duk wani hakimi da yake karkashin masarautu na da yanzu ya dawo yana karkashin masarautun sabbi wanda ya kirkiro su. To wayannan hakimai su sani cewa daga yau biyayyan su da kuma duk abin da suke yi a da a gargashin masarautu na da zai dawo gargashin sabbin masarautu inda suke. Haka kuma duk hakimin da yake da rike da wani title holders wanda suke rike da shi a gargashin dukkan masarautu na da, to su sani waɗannan sun bar su a wurin. Yanzu gwamnati ya ci gaba da cewa sabbin masarautu da aka kirkiro majalisar sarakunan su ne za su sake zama su duba title da za a ba su wanda zai tafi da irin ɗabi'ar su inda suke.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna cikin birnin na Abuja fadar gwamnatin Najeriya, inda a wannan karan wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shaida mana yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida da aka rika yi wa lakabi da IDB ko Maradona yace ko shakka babu marigayi Chief MK Abiola shine ya lashe zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar 1993 da gwamnatin sa ta soke a wancan lokaci.
Na dawo lakin duk abin da gwamnati na ta gudanar soke zaba da 993 na daga abubuwan da suka zama masu tsauri a rayuwata. Jidanar baban gida bayan tabbatar da cewa Biola ya cika dukkan sharuɗin lashe zaben wajen yawan ƙuri'a da kuma samun adadin yankunan da ake bukata. Jidanar baban gida ya yaba wa gwamnatin tsohon shugaba Buhari don ayyana Biola a matsayin tsohon shugaban kasa, duk da hakan ya faru bayan rayuwarsa. Tsohon mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da ya bita littafin mai shafi 420 a gaban mahalarta da suka hada da shugaba Bola Ahmed Tinubu da Janar Yakubu Gawan ya kawo bayanin yadda baban gida ya kwance da marar dimka bayan kisan gilla ga Janar Murtala da kuma yadda juyin mulki ya kawo Buhari kan mulki Yalif da 983 ya sake juyin mulki Yalif da 985 da baban gida ya hau da labarin su Janar Mamman Batsa wanda aka yanke hukuncin kisa sanadiyar juyin mulki. Haka nan ya kawo lakabin baban gida da ya hada da Maradona da yadda ba a gane matakin da zai dauka sai ya cimma nasara. Sai Evil Genius da ke nuna hatsabi bancinsa a aikin soja. Janar Muhammad Barau mai ritaya ya ce ya yi aiki da Janar baban gida kuma har yau ya ce bai ga wanda ya ayyukan raya kasa irinsa ba.
Ba zan lissafa maka structural development da aka yi a Najeriya ba, har yanzu ko ba wanda ya yi nashi, amma ba mai magana ba ne. Kaga ko a wancan lokacin saboda mu mutanen kasa ba mu fahimci tunaninsa ba. Mun muka fara zuwa nan muka bude birnin mai tarayya da shi inda ba dan yi wannan abubuwan ba gaskiya sai dai a ta zaman labari. Shi yasa nace maka namiji ne. In fact na taba yin labari da shi naje gurin shi na ga yayin mishin nace rake dai da yace na sa maka suna yace menene Muhammad yace na sa maka sahibul jinn ya fashe da dariya saboda duk inda ka kullu wallahi yana gaba da kai.
Wasu katsinawa da baban gida ya fara kirkiro musu jiya 1987 da jihar Akwa Ibom sun nuna ba za su manta da tarihin ba.
Sunana Alhaji Garba Wise, mataimakin Vice Chairman 5 Star Alhaji Nura Atafuntuwa. A gaskiya jihar baban gida ba za mu taumanta da shi ba a Najeriya, musamman mu yan jihar Katsina kuma yan arewacin Najeriya. Mun tabbatar da baban gida yana kishin arewa kuma yana san arewa.
Sunana Alhaji Nura Atafuntuwa, muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana ta kaddamo wannan littafi na General Ibrahim da masu baban gida.
Za mu ta'ammanta da shi ba wanda ya ɗauko mana Abuja daga Lagos headquarter ta dawo ga shi ci gaba ya bunƙasa a faɗin arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya.
Baban gida wanda ya ce yanzu yana shirin cika shekara 84 a duniya ya yi fatan ko bayan ransa ɗakin karatunsa Amina ya amfani jama'a wajen binciken ilimi. An tara biliyoyin naira a wajen taron inda Abdul Samad Rabi'u ya ba da kaso mafi tsoka na naira biliyan 5 sai Janar Theophilus Danjuma ya biyo baya da naira biliyan 3. Nasiru Adamu El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Kan mitoci 16, 25, da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Da alamu ɗaya maganar gwamnati cikin gwamnatin da ake kira shadow government a turance na neman samun gurbin zama a Kano kane-kane.
Da ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow government a jikin Abba suke ba da labarin me ma Abban yake ciki.
A tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko, amma tun da America ta kyangyasa idan ba a yi hankali ba zai zama yayi.
Game da maganar hada kasafin kuɗin kusan shekaru 5 a lokaci guda a Nigeria kuwa ministan yaɗa labarin Nigeria ne yake cewa ai a fili ake komai babu buzne-buzne.
Ba sababbin kasafai bane na kasafin kuɗi bane duka, wato ƙari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi. Da wannan kasafin kuɗi da na 2023-2024 ɗin za a gama shi cikin jin sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba dai.
A gane kuwa ganin gargada daga dagadar gaya wa duniya ana neman tsohon ministan kasafin kuɗin ƙasar ne ya ja hankalin wasu mutane.
Mu dai muna support OSP ya yi investigation shi wanda ya doki wani abu na kasa ya mayar da shi.
Ba wani case, ba wani abu haka nan, kawai ka tashi ka rubuta wani mutum ya yi wanted haka nan kan me.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kukan saurare shi koda ko a ina ne shiri na 209 cikin jerin shashiran manuniyan da yake waya karkara da burani mai yuwa kuma maganar burgar bizne biranen ce ta sa ƴan adawa a jahar Kano suka fito da salon bibiyar gwamnatin jahar ta hanyar tattara bayanai koda ko wani sirri ne masana harkokin siyasa a duniya irin su Dr. Said Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero dake Kano sun fara baje bayanin bayyana wa duniya tarihin tsarin shadow government din da ake cewa ai tsari ne sananne
a tarihance da kuma al'adance abinda ake nufi da shadow government shine wasu wadanda suka taba rike mukami na minista su zama suna kula da wata ma'aikata wacce take da sabon minista kuma a jingila ne daga baya kuma wasu kasashe da suke tsarin parliamentary suka dauka wato ga ma'aikata ga ministanta amma sai kuma wani wanda ya taba yin minista sai dinka bibiyarsa yana ganin me ake a wannan ma'aikatar wannan shine abin da aka sani amma dawowar Donald Trump karo na biyun nan a America ɗan majalisar America na jam'iyyar Democrat wanda su suka fadi zabe sai wani yayi tsalle yace ya kamata su shigo da tsarin shadow government
dama tambayar da nake so ne wa daktar kenan cewa a tsari na shugaba mai cikin iko bai da gurbi kenan
kwarai a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko amma tunda America ta kyankyasa idan ba ai hankali ba zai zama yayi wanda zarar ta yi to duk inda ake tsari irin na America nan shugaba mai cikakken iko zaka ga abin ya zo ya zama yayi
shi kuwa shugaban sabon bangaren da ya balle wa jam'iyyar NNP dake mulki jar kanawa sanata Masud El Jibru dogwa cewa yake da alamu dai ƴan adawar Kano sun fara kokari ne na kwakulo abubuwan da za a ce suna neman yiwa gwamnati tone-tone
wannan abin da su kansu ƴan hamayya suka yi to mu ya ta da mu ne a tsaye kuma ina fata mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ka dai dauki wannan abin da wasa ba tun yau ba nake ta tunani a ina ake samu mutanen da suke zuwa suke bada sirrin gwamnati idan ka dubi irin abubuwan da Musa Ilyasu yake yi cikin mamaki aina yake samu labarin ashe tintintini akwai shadow government haka kuma yanzu da na dade bincike sai naga ashe ma anan jihar Kano kowace minister akwai irin waɗannan wakile na shadow government wanda suke bada labarin abin da wannan minister din take faruwa wa isan yawan mutanen shadow government da suke minister of works ta jihar Kano wa isan yawan mutanen na shadow government da suke minister of education wa isan a environment wa
isan ai za a cewa dama aikin an hamayya ne su yi suka ko su binciko raunin gwamnati
ai idan ka duba ba magana ce ta binciko ronin gwamnati ba kadai kamar mutane ne aka saka su domin su je su gano wani abu da ake na daukar kafa to kuma ita kafa ba za a iya daukar ta ba sai an dasa mutane kai ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shedo gama a jikin abba suke ba da labarin me ma abba yake ciki
game da maganar ƙara jibga kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya kuwa ministan yaɗa labarin tare Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi ne yake cewa ai babu wani abu da gwamnatin Tinubu ke yin shi a kudindine
a tsari ne na shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa duk lokacin da aka samu karin kuɗi ai mutane bayani daga lokacin da aka yi aka shirya wannan budget din kawo lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu kai fa tsaya fa an maka da samun kuɗi yace ah to tunda an samu ai kuɗin da ba na mutane ne a mai da shi cikin budget ai mutane ya aike da shi karin ya koma trillion 54.2 wannan ragadi da ake ciki in Allah da cikin wannan shekara za a fara samun sauki
minista tunda ake kasafin kuɗi a Najeriya ba a taba kasafin kuɗi da za a ce a cikin shekara daya an aiwatar da kasafin kuɗi har zuwa na biyar shine na shekara 2025 ba sai wannan karam to waɗannan kasafin kuɗi da aka cushe su menene tasirin yin haka
to na farko dai ba cikin shekara daya bane aikin ga yanzu ke magana 2003 wato abin da nake son yi bayani ƙari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi da wannan kasafin kuɗi da na 2023-2024 din za a gama shi cikin jin sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba dai shi yasa ai inda laifi ne da majalisar kasa ai kaga da ba su yadda ba kaga ana kai masa suka amince saboda bai saba ma doka ba
a Ghana kuwa shelar neman tsohon ministan kudin Ghana Mr. Ken Opori Attabisa zargin kwanton kwashe kudi ne yasa mataimakin daraktan zabe na jam'iyyar NDA IEC mai mulki Malam Mahdi Jibril ne ya ga wa duniya cewa ai wannan tsarin sage tsantsar tsantseni ne
batun aiwa OSB na neman the former finance minister party na support at any given time abin da zai kawo mu solve issues in corruption in akwai shi isa kuma ASP candidate yake sheke ba batun wani government bane independent body ne da yake shi yake yake shi isa ne ce wani neman finance minister kan batun corruption masu a ce masu siyasa amma da politicians ko ba yaushe aka kare mulki me shi da wani abu shi a ce ya shi ture ya je duba lafiyarsa isa wangan da shi ke kira cewa kaman ina neman shi ya zo mana OSP ya gani kaman politics from minister finance ke yi kaman ya je duba jinya kai shi ko mu ne kuma duka nan wasan ne yake ankalin mutane kaman da shi jinya kai shi ya zo domin inda government shi da kan mulki da bai je ture inda ta shi ta shi ba kan shi ba isa mu dai muna support OSP yayi investigation shi wanda ya doki wani abu ga kasa ya mai da shi
sai da kuma Malam Sadat Hamisu bako na jam'iyyar adawa ta NPP ya ce sanar da neman tsohon ministan kudin ganan gangara gangarar gafzar yan adawa ce kawai ke kara fitowa a bayyane
wanga wasanni da special prosecutor ke ina gari ya kamata ya bari dan anawa ra'ayi da ra'ayi mutane da yawa wasa yake yi dan in kana neman mutum akwai yanda zaka yi ka neme shi ba ka exhaust dukkan wani mechanism da yake kamata kai ka neme shi har ka sa mai wanted ba kai wannan duka ba kawai daga bisa shi ka rubuta wai kana neman shi kai ko ya zama wanted in any case shi ba wannan ga da kuke nema ya zo muku da letter through lawyer shi duka ya ce ga inda yake ga yanayin da yake ciki shi sa yayi ready duk lokacin da zai samu lafiya yayi ready ya zo ya ansa kowanne irin question ne to menene kuma nan zuwa inda ka yanzu ka ma yi shi wanted yanzu wani case ma ke kan shi ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum yayi wanted haka nan kan me kai duba ya sunanta said nam taram tama kulu court ya je linta special prosecutor bai sani bane yayi ta wanted ita da aka tu je linta ma baka neme ta tazo ta save ba wanga da ba wani case kan shi ka zo ka ce wai shi ne mu wanted ya da ce kenan look ba muna support wai wanda ya ci kudi ko wani yayi laifi kan lawyer yayi aiki ba to kan law no muke sai yayi aikin shi yanda ya kamata amma a bi ka'ida
ka batutuwan da zamu yi baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya daga nan kuma babu damar a ce gwamnati ce za ta ci gaba da yi musu cefa ne domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 826 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kanta ne kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullah bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kanyi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kwanakwani ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sadama a cikin sabon shirin na manuniya
an gaida Isa Lawal Ikara sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar juma'a
Allahu Allah Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Imam Muhammad Suleiman Abu Suleiman Chief Imam na Sultan Bello Mosque dake babban birnin jihar Kaduna a arewacin Najeriya abin yana koyar da mu abubuwa masu dumbin yawa shine hakuri da kuma zama lafiya to zan dauki abubuwa da yawa ya koyar da mu amma zan dauki magana akan zaman lafiya in yi magana akai tsaro da kuma kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi duniyar mu tana bukatar tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa inda suka yi imani ba su cakula imaninsu da zalunci ba zalunci anan shine hada Allah da wani to duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan wadansu to ba za a samu tsaro
da kwanciyar hankali ba. Duk lokacin da daula ta zama tana da adalci, tana ba kowa haƙin shi, to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali. Saboda haka muna kira dukkan al'umma da su yi kokari, kowanne ya tsaya kare zalunci, kar kuma a cuci wato sashi su shashi. Hukumomi kuma su yi adalci, in Allah da za a zauna lafiya. Muna godewa Allah madaukakin sarki, Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masu aro baki ɗaya da haka shirin namu ya kawo ƙarshe a wannan lokaci. A madadin Aisha Mu'adu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Bala'i da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.